music at houseofsongs.com.
Suma Records.
Assalamu alaikum. You know how we do. Assalamu alaikum. Gari gashi na da ce babban lamari na samu arziki a cikin gari Allah ne ya hada mu zama tare mu zama tare hango amarya dani da ke dine na Allah mi alula mu je mi salati ga manzon Allah gidana keje uwa ga yana keje daga ke aure rufufa keje ta farko har karshe
Music on the last song.